إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu ci gaba da karatun littafin bulughul marami insha Allah ta'ala muna babul azan daga kan hadisi na 207 darasin yana karantar da mu ahkamu ijabatil muazzin dokoki da suka shafi amsa kiran sallah ahkamu allati tata'allaqu bi ijabatil muazzin hukunce-hukunce waɗanda suka shafi amsa ladan idan yana kiran sallah wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yarda ya shahara da wannan al-kunya abu sa'idin al-khudri amma sunansa sa'ad bin malik bin sinan al-ansari sahabi ne dan sahabi mahaifinsa ma sahabin manzon Allah yana cikin waɗanda suka fi yawan riwaya na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu hijira na da shekara 74 a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam da shekaru 63 abu sa'idin al-khudri yani sa'ad bin malik bin sinan al-ansari qala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace idza sami'tumun nidaa idan kun ji kiran sallah ko a ce masa al-azan ko a ce masa an-nida ko wace kalma ta zo cikin hadisin manzon Allah idza sami'tumun nidaa a wani hadisin ana cewa idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqulu al-muazzin sai ku faɗi irin abin da ladan ya faɗa sai ku faɗi irin abin da ladani ya faɗa muttafaqun alai hadisin an yi ittifaki a kansa yana nufin al-imam al-bukhari ya ruwaito a kitabul azani babu ma yaqulu idza sami'a al-munadi hadisi na 611 da kuma al-imam muslim riwayar sa tana kitabus salati babu istihbabi al-qawli misla qawli al-muazzin hadisi na 383 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan kun ji kiran sallah faqulu misla ma yaqulu almuazzin sai ku faɗi irin abin da ladan ya faɗa walil bukhari kuma a wajen al-imam al-bukhari banda al-imam muslim wannan ana ce mai irin wannan hadisi ifradul bukhari min ifradil imam al-bukhari yana daga cikin hadisan da al-imam al-bukhari ya kadaita da riwayar su banda al-imam muslim babu yana kitabul jumu'a babu yujibul imam ala al-minbari idza sami'a an-nida hadisi na 613 an muawiyah radiyallahu anhu misluhu an ruwaito daga muawiya Allah ya kara masa yarda irin wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri akwai riwayar kuma a cikin sahihul bukhari hadith na 914 an abi umamah bin sahal bin hunayf qala sami'tu muawiya bin abi sufyan wa huwa jalisun ala minbar abu umamah bin sahal bin hunayf yace naji muawiya yana zauna akan minbari azana al muazzin ladan yana kiran sallah qala sai muawiya yace allahu akbar ladan yace allahu akbar allahu akbar sai muawiya yace allahu akbar allahu akbar qala ladan yace ashhadu an la ilaha illallah fa qala muawiya sai muawiya yace wa ana ni ma haka kaga bai ce wa ashhadu an la ilaha illallah ba sai yace wa ana ai ashhadu aw ana aqulu mislahu wato ni ma ina fadan irin abin da ka fada fa qala sai ladan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ina shaida cewa muhammadu manzon Allah ne fa qala muawiya sai muawiya yace wa ana ni ma haka falamma an qabta azina lokacin da ya gama kiran sallah qala sai muawiya dama yana kan minbari ne ranar juma'a sai yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah ala hazal majlisi a wannan gurin zaman hina azana al muazzin lokacin da ladan ya kira sallah yaqulu ma sami'tu minni min maqalati ya fadi irin abin da kuka ji na fada kaga akwai dan bambanci tsakanin hadisin Abu Sa'id al-Khudri da hadisin Muawiya Allah ya kara musu yarda a hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah ya ce faqulu misla ma yaqulu al-muazzin ku fadi irin abin da ladan ya fada a hadisin Muawiya ba duka abin da ladan ya fada Muawiya ya fada ba idan ladan ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai Muawiya ya ce wa ana ni ma haka kaga bai fadi irin abin da ladan ya fada ba bayan ladan ya gama kiran sallah Muawiya ya ce mu jama'a ya ku mutane naji annabi ya fada a wannan gurin zaman lokacin da ladan ya kira sallah irin abin da kuka ji na fada Ibn Hajar al-Asqalani a sharhin wannan hadisin yana cewa fi hadhal hadith min al-fawaid wannan hadisi yana da fa'idoji Ibn Hajar a sharhin hadisin ba ablughul marami ba cikin fathul bari kasan shi sharhin sahihul bukhari wanda ake kira fathul bari anan bai kawo hadisin gaba daya ba illa kawai yace walil bukhari an muawiyata radiyallahu anhu misluhu shikenan bai kawo nassin hadisin ba illa ya baka labarin cewa a cikin sahihul bukhari akwai riwayar muawiya da tai kama da riwayar abu sa'idin al-khudri to asalin hadisin nake bayani a sharhin hadisin Ibn Hajar yace wannan hadisin yana da fa'idoji hadisin Muawiya ta'allumul ilmi wa ta'alimuhu min al-imam wa huwa 'ala al-minbar koyon ilimi da karantar da ilimi wajen liman alhali liman yana zaune akan minbari liman yana kan minbari ya karantar da mutane wannan ya nuna ba laifi bane liman yana huduba ya tsaya daga huduban ya kama karantar da mutane wani ilimi wannan ba laifi bane sannan Ibn Hajar yace wa annal khatiba yujibu almuazzin wa huwa ala alminbar wannan hadisin yana nuna cewa hatta liman idan yana zaune akan minbari ladan yana kiran sallah shi ma liman zai amsa wa ladan kaga an samu ƙarin ilimi akan hadisin Abu Sa'id al-Khudri faqulu misla ma yaqulu almuazzin wannan ya nuna hadda liman shi ma sai ya faɗi irin abin da ladan yake faɗa wa anna qawla almujibi wa ana kazalik wanda ke amsa ma ladan in yace ni ma haka ba laifi bane yana isarwa bare ma ba Muawiya ne kadai ya ruwaito wannan hadisi da lafazin wa ana ba hatta sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda shi ma hadisin sa yana sahihul bukhari kitabul azali babu ma yaqulu idza sami'a almunadi hadisi na 612 da kuma kitabul juma'a babu yujibul imam alal minbar idza sami'a nida hadisi 914 sayyiduna usman ya fadi irin abinda muawiya ya fada akwai riwaya ma ta 581 wanda sayyiduna usman yake cewa lamma qala lokacin da ladan yake hayya ala salat sai sayyiduna usman yake la hawla wala quwwata illa billah wa qala sai lokacin da ladan ya gama kiran sallah sayyiduna usman yake hakada sami'ina nabiyakum haka muka ji annabinku sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana fada kaga wannan ba muawiya ne kada ya rawaito amsawar da ake maladan da cewa wa ana ba mu ci gaba yace wa li muslim a hadisin al-imamu muslim kuma a wajen al-imamu muslim yana kitabu salati babu istibabil qawli misla qawlil muazzin hadisi 385 an Umar radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda fi fadlil qawli game da falalan kalmomin kiran sallah fi fadli alqawli kama yaqulu almuazzin game da falalan amsa kalmomin kiran sallah kamar yanda ladan yake yi kalimatan kalima kalma 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 abinda ladan ya faɗa ka faɗa shine kalimatan kalima kalimatun kalima siwal hayalatayn in banda hayya ala sala fa yaqulu a maimakon hayya ala sala sai mutun yace la hawla wala quwwata illa billah ka lura da abinda ibnu hajar yayi anan ibnu hajar bai kawo maka hadisin muslim din ba ko ya kawo bai kawo hadisin ba illa dai yace a wajen al-imam muslim akwai hadisin sayyidina umar hadisin sayyidina umar yana bayanin falalan kai in ka ji ladan yana kiran sallah ka rika fadan irin abin da ya fada kalma kalma kalmar da ya fada ita zaka fada in banda hayya ala sala hayya ala fala sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah amma bai kawo nassin hadisin ba ya baka labari dai a cikin sahihu muslim akwai sai hadisin sayyidina umar illa iyaka me yasa al-imam ibnu hajar yake haka mun sha fadin cewa yana haka ne saboda kada littafin sa ya tsawo don haka maimakon ya kawo nassin hadisin tunda yana da dan tsawo sai ya datse ya baka labari in ka duba kaza zaka gani shikenan sai ya ci gaba da karatun sa wa nassuhu nassin hadisin yanda yazo a sahihu muslim wanda shi ibnu hajar bai kawo ba an umar ibn al-khattab an karbo hadisi daga umar dan al-khattab qala sayyidina umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace idza qala al-muazzinu idan ladan yace Allahu akbar Allahu akbar fa qala ahadukum sai dayan ku yace Allahu akbar Allahu akbar ku duba yanda manzon Allah yake karantar da mu hatta yanda za a amsa waladan manzon Allah ya karantar idan ladan yace Allahu akbar Allahu akbar fa qala ahadukum yana matsayin falyaqul ahadukum Allahu akbar Allahu akbar idan ladan yace Allahu akbar Allahu akbar dayan kowanne dayan ku yace Allahu akbar Allahu akbar summa qala idan ladan yace ashhadu an la ilaha illallah qala kai ma sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah haka muke yi yana daga cikin nau'ukan zikiri wanda shirme da bid'a suka shiga da yawa amsa kiran sallah hatta masallatan ahlus sunna ba sa yin sa daidai akasari ba duka ba idan ka lura idan ladan yana kiran sallah yace Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah me yake cewa ku fada mana ai kuma ana koya muku kowa ya iya yanda ka san ana koyawa kuma in ka je gabas da yamma kudu da arewa duk haka zaka samu Allahu akbar Allahu wahdahu la sharika wa yace ka ce wahdahu la sharika lahu Allah wahdahu la sharika lahu ne babu shakka amma ba mahallin sa bane saboda maganan da ya fara yi da ita ce ka'idan amsa kiran sallah faqulu misla ma yaqulu almuazzin ku fadi irin abin da ladan ya fada ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar shedan ya raba ka da wannan sai ka ce wahdahu la sharika lahu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ladan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah qala sai kace ashhadu anna muhammadar rasulullah haka muke yi dan haka bane ashhadu anna muhammadar rasulullah sai mu ce me yayi kowa ya iya daga shedan ya ci nasara Allah ya kare ku ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي هيا على الصلاة إذا الله دين يجي هيا على الصلاة قال سيكتي لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال إذا الله دين يجي هيا على الفلاح قال سيكتي لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي إذا الله دين يجي الله أكبر الله أكبر قال سيكتي الله أكبر الله أكبر ثم قال idan Allah dan yace la ilaha illallah qala sai kai ma kace la ilaha illallah nan zaka tsaya haka manzon Allah ya fada kuma waye karantar da hadisin nan sayyidina Umar bin al-Khattab gashi nan yana sahihu muslim amma ibn hajar bai kawo nassin hadisin ba illa dai ya baka labari in ka duba sahihu muslim zaka gani saboda kada littafin sai ya tsaye ka gani abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu akasarin mutane ba haka suke ba idan Allah dan yace la ilaha illallah sai mu dora fadin wani abu daban sai mu ce muhammadur rasulullah waye ce maka annabi da kansa yace idza qala la ilaha illallah idan yace la ilaha illallah kace la ilaha illallah in ka kara harafi daya kai bid'a saboda idan zikiri yazo da nassi wanda ka'ida ne cikin ka'idojin gane bid'a idan ibada tazo da zikiri a bayyane da zaran ka canza babu shakka kai bid'a in ka kara kai bid'a dama dama ragewa amma mutukar ka kara bid'a ne saboda ka canza shari'a kenan saboda manzon Allah ya karantar da sahabbai kai abinda manzon Allah ya karantar da su ba shi kake ba ka canza abinda manzon Allah ya karantar ka kawo sabu Allah ya kare wannan yana sahihu muslim kuma yana sunan abi daud kitabu salati babu ma yaqulu idza sami'a al muazzin hadisi na 442 yana littafin al imam at-tahawi sharh ma'ani al athar kitabu salati babu ma yustahabbu lir rajul an yaqulahu hadisi na 517 in ka duba sharhin hadisin nan wannan hadisin sharhin sa na al-imam muslim sharh sahih muslim juz'i na biyu shafi na 323 ibn al-imam an-nawawi yana bayani akan la hawla wala quwwata illa billah yace ma'anan al-hawlu al-hilatu wal-qudra idan ka ce la hawla wato la hilata babu wata dabara mai tasiri babu wani ƙarfi mai tasiri illa billahi face ga yana wajen Allah dabarar dan adam ba ta masa tasiri ƙarfinsa baya samar masa komi dabarar ka bata baka bata hanaka ƙarfinka baya baka baya hanaka wato la haula fi daf'i sharri wala quwwata fi tahsilil khairi illa billah dabara ba ta iya tunkuɗe wa mutum sharri idan Allah ya rubuta zai zo sannan ƙarfin mutum baya kawo masa alkhairi idan Allah ya rubuta ba zai samu ba komi ƙarfinsa ba zai iya sama ma kansa alkhairi ba sai Allah ya rubuta shine ma'anan la haula wala quwwata illa billah haka nan in ka duba Fathul Bari mujallad na biyu shafi na 133 ibn hajar ya kawo bayanin al-imam at-tibi yana cewa ma'anar la haula wala quwwata illa billah a wajen da ladan yace hayya ala salati da hayya ala al-fala kaga shi ladan yana cewa hayya ala salati ku zo ga sallah hayya ala al-fala ku zo ga tsira sai kai kuma kace la haula wala quwwata illa billah me ma'anarsa الامام الطيبي yace halumma bi wajhika wa sariratika ila al-huda ladan yana cewa ka zo zuwa ga shiriyar Allah ajilan wal fawz bin na'imi ajilan ka gaggauta zuwa dan ka samu rabo wanda Allah ya jinkirta a ranar tashin kiyama da kuma rabo da ake samu a duniya saboda an je sallah. Ladan yana kiran ka ne yana gaya maka akwai wani rabo, akwai wani alkhairi wanda ake ba wa mutum a nan duniya da lahira saboda ya zo sallah. Sai kai kuma ka ce haza amrun azimun, wannan kiran da kake min babban abu ne, la astati'u, bazan iya yin sa ba, ma'a da'afi, duk da raunin halitta na, alqiyamu bihi illa idza waffaqani Allahu bihawlihi wa quwwatihi. Ladan ya ce ka zo za ka samu tsira in ka yi sallah, ka zo za ka samu rabo a lahira in ka yi sallah. Sai kai kuma ka ce wane ne, ni da nake da rauni ba zan iya samun wani rabo ba sai fa in Allah ya bani iko. Kaga shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah a daidai mahallin kiran da ladan yake maka. To waɗannan hadisai iyakan su kenan, suna magana ne akan hukuncin amsa kiran sallah. Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo su a haɗe don ya karantar da kai wani ilimi na musamman akan amsa kiran sallah, wanda waɗannan hadisai da ya kawo kana ganin su kaɗan sun kunshi matsaloli guda bakwai. Waɗannan matsaloli guda bakwai malamai sun yi saɓani dangane da fahimta a game da su, wannan ita ce hikimar kawo hadisan nan. A matsala ta farko game da hukuncin amsa ma ladan ɗin shi kansa, idan ladan ya kira ka zuwa ga sallah, me hukuncin amsa wannan kiran da yake ba wai zuwa masallacin ba, idan yana kira kana amsawa, lokacin da ladan yake cewa Allahu akbar Allahu akbar, kai kuma ka ce Allahu akbar Allahu akbar, wannan maimaita kalmomin da kake, me hukuncin sa? Anan akwai sabani da aka samu tsakanin malaman sunna, Allah madaukake ya musu rahama. Fa zahaba qaumun min as-salaf wa ghayruhum ila wujubi zalika ala sami'i, akwai kashi guda na malaman sunna waɗanda suke da fahimtar cewa dole ne ka amsa. Me dalili? Saboda kalmar ta zo da umarni, idza sami'tumun nida'a faqulu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kun ji kiran sallah sai ku faɗa. Kaga manzon Allah yayi umarni ko? Umarnin manzon Allah yana matsayin wajibi. Ya'ani amrun nabiyyi yaqtabil wujuba. Idan annabi yayi umarni to wajibi ne amsa umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce mazhabar al-Imam Abu Hanifa. Tunda manzon Allah yace idza sami'tumun nida'a faqulu, manzon Allah yayi umarni. Tunda manzon Allah yayi umarni, magana ta kare, amsa kiran sallah wajibi ne. Har ma wasu daga cikin malamai a mazhabar Malikiya suna da wannan fahimta. Ka duba Bada'i'us Sana'i a mujallar na farko shafin 660. Wa alaihi, idan aka ce wajibi ne, idan ladan yana kiran sallah kai ma ka amsa ka rika faɗan irin abin da yake faɗa, wajibi ne dole ne. Idan muka ɗauki wannan fahimta, misali fahimtar mazhabar al-Imam Abu Hanifa da wani sashi na Malikiya, fa innahu yanbaghi Allah ya takallama sami'u fi halil adhan, abinda suke nufi shine haramun ne da zarar ladan ya fara kiran sallah kuma kai magana, haramun ne. Tunda an ce wajibi ne ka faɗi irin abin da ya faɗa, tunda wajibi ne kuwa kaga magana ka a wannan lokaci haramun ne, domin wajibi shi yake matsayin haramun idan ba a yi shi ba. In aka ce wannan abun wajibi ne, in ba a yi shi ba an yi haram. Wajibi ne ka saurara, wala yashtagilu bi qira'ati al-Qur'an, koda karatun al-Qur'ani ne karka yi, in ma kana yi ka dakata, saboda manzon Allah ya umarni. Idza sami'tumun nida'a faqulu, kaga manzon Allah bai ce sai dai in kuna karanta al-Qur'ani ba ko? Manzon Allah bai faɗa ba, don haka ko tilawa kake idan ladan ya fara kiran sallah ya ka dakata. Dalilin su shine wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri, shi yasa Ibn Hajar da ilimi da hikima ya fara gabatar da wannan hadisi, saboda cikin hadisin akwai umarni. Manzon Allah ya ce idza sami'tumun nida'a faqulu, shi yasa ya fara kawo hadisin, idan kun ji kiran sallah sai ku faɗa. Kaga an samu umarni. Wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri ya'ani yana tabbatar mana wajibicin a faɗi irin abin da ladan yake faɗa, sannan mazhabar al-imam Abu Hanifa suna cewa wa lam tabhar qarinatun tasrifuhu anhu, babu wani dalili kuma wanda ya kawar da hukuncin daga wajibci, saboda haka suke cewa wajibi ne. Ka duba umdatul qari sharhin sahihul bukhari na al-hafizul aini a mujallad na biyar shafin 115 da fathul qadir a mujallad na farko shafin 248. So amma anan sauran malamai ba su sallama ma wannan fahimtar ta mazhabar al-imam Abu Hanifa da kuma wani sashi na al-imam Malik ba, cewa wajibi ne a amsa maladan idan yana kiran sallah. وذلك بانه ليس في الحديث انه لم يقل مثل ما قال فقد يقول قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعاده ونقل القول الزائد. كذوب سبل السلام الامام الصنعاني yana magana akan wannan hadisin sharh bulugh al maram mujallad na farko shafin 217 بانه ان يكون الامر بالاجابه بعد هذه القضيه تايو umarni da aka yi a amsa maladan ya zo ne a bayan wato wannan labari wanda ya zo cikin hadisi na wanda ya zo cikin hadisin Muawiya da kuma hadisin Sayyidina Usman, Allah ya kara musu yarda. Akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud yana cewa min al-jafa'i an yasma al-azan, yana daga wauta mutun ya ji kiran sallah summa la yaqulu misla ma yaqulu, sannan ba zai fadi irin abin da ladan ya fada ba. Alamar wauta ne musulmi ya ji ladan yana kiran sallah sannan shi bai fada ba. Abdullah ibn Mas'ud yana cikin al-musannaf Ibn Abi Shayba hadisi 2368. Kaga wannan ya nuna cewa daga cikin sahabbai ma an samu wanda yake fahimta cewa wajibi ne ka saurara maladan idan yana kiran sallah kuma ka faɗi irin abin da yake faɗa. So amma anan sauran malamai suna cewa maganar Abdullah ibn Mas'ud ba ta zo cikin hadisi da ya inganta ba. Da ta zo cikin hadisi da ya inganta ana iya karɓa tun da sahabi ne. Sannan ma maganar sahabi tana zama hujja ne, tana zama hujja ne idan ta dace da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan ta dace sauran sahabbai ba su yi gardama a kanta ba. Ala kulli halin, fahimtar farko ita ce wajibi ne idan ladan yana kiran sallah kai ma ka saurara kuma ka amsa kuma ka daina duk abin da kake yi in dai ba sallah ba ne. In kana tilawar alqur'ani ka daina, in kana zikiri ne ma ka daina, ka koma sauraron abin da ladan yake faɗa kana faɗi. Wannan fahimtar farko kenan. Fahimta na biyu, ba wajibi bane. Yustahabbu al-istima'u lil-azab, mustahabi ne a saurari ladan idan yana kiran sallah, wa ijabatu kuma a riƙa amsa masa. Wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna. Mafi yawan malamai suna da fahimtar cewa ba dole bane a saurara maladan, ba dole bane kuma a faɗi irin abin da yake faɗa, amma ya kamata, wato mustahabi ne. Ka duba sharhin sahihu Muslim mujallad na 4 shafin 330. Al-Imam an-Nawawi yace as-sahihu allazi alayhi al-jumhur annahu mandubun, fahimta mafi inganci wanda akasarin malamai suka tafi akai fahimtar ita ce ba dole bane mustahabi ne. Haka kuma littafin sa da ake kira Kitabul Majmu' a mujalladi na 3 shafin 125 yana cewa mazhabuna annal mutaba'atu sunnatun laysat biwajiba wa bihi qala jumhurul ulama'i. Mazhabar al-Imam Shafi'i, mazhabar al-Imam Malik, mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal, har ma wani sashi na mazhabar Hanafiya din suna da fahimtar cewa ba dole bane a saurari ladan kuma ba dole bane a amsa maladan abin da yake faɗa, amma ya kamata. Haka in ka duba littafin Al-Mughni na Ibn Qudama a mujallad na farko shafin 256, Al-Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa wa in lam yaqul ka qawlihi fala ba'sa, idan ladan yana kiran sallah dan baka amsa ba laifi bane, amma dai baka kyauta ba. saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu. Ibn Hajar al-Asqalani shi ma yayi magana mai tsawo akai Fathul Bari a mujallad na biyu shafin 110 yace zahabal jumhuru ila adamil wujubi. Akasarin malamai sun tafi akan cewa ba dole bane a amsa maladan. Me yasa aka ce ba dole ba? Kuma gashi an samu hadisin Abu Sa'idin Khudri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tumun nida, idan kun ji kiran sallah faqulu misla ma yaqulu, sai ku faɗi irin abin da ladan ya faɗa. Gashi an samu umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam a rika faɗin irin abin da ladan ya faɗa, amma me yasa akasarin malamai suka ce ba dole bane? Saboda akwai hadisin al-Imam Muslim hadisi na 338 hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda. Anas bin Malik yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yugiru idza tala al-fajr, manzon Allah in ya tafi yaki baya kai hari, baya fada ma abokan gaba akasari sai bayan bullowan al-fajr, kusan gari ya waye lokacin manzon Allah yake fada ma gari. Wa kana yastami'u al-azan, saboda haka manzon Allah yana sauraro ya ji kiran sallah. Fa idza sami'a azanan, da zaran ya ji kiran sallah amsaka, sai manzon Allah ya kame ba zai fada ma wannan gari da yaki ba, saboda garin musulmai ne. Ibn Hajar al-Asqalani yana cewa kuma koda a ce wannan kiran sallan na yaudara ne, kaga kenan ba a ma gawaye ba, manzon Allah ba zai shiga wannan gari ba. Saboda me? Saboda girman zubar da jinin mutumin da ya furta kalmar shahada, manzon Allah ba zai fada ma garin da yaki ba. Inji Anas bin Malik, yana sahihu Muslim. Wa illa a gara, in kuwa alfijir yake to ba a kira sallah ba a gara, to zai fada ma wannan gari. To an tafi wani yaki, inji Anas bin Malik, fa sami'a rajulan yaqul, sai manzon Allah ya ji wani mutum da asuba din yana cewa Allahu akbar Allahu akbar. Kaga ana shirin za a fada ma kauye da yaki a bayan gari, sai ga wani ya kwala kiran sallah. Sai manzon Allah ya ce ala fitra, wannan ya tabbata akan addini na asali. Sun makala, sai wannan mutumin ya ce ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Sai manzon Allah ya ce kharajta minan nar, tunda ka faɗi ashhadu an la ilaha illallah, magana ta kare ka fita daga wuta. Saboda dama ashhadu an la ilaha illallah kalmar ita kadai ake nema ka iya faɗa in zaka mutu, da zaran ka iya faɗa zaka mutu, magana ta kare sai aljanna. Kaga wannan kalmar shahada, ka duba darajanta a wajen manzon Allah. Shikenan magana ta kare, manzon Allah ba zai faɗa magarin ba. Amma kuma sahabbai sai suka rika leƙawa, wai ina waye yake kiran sallan nan kafin a tafi? Fa idza huwa ra'i mi'zan, ashe wani mai kiwon awakai ne dare masa a bayan gari, don haka asuba na ya kwala kiran sallah zai yi sallar shi. Kaga ba ma mutanen garin bane, to amma sun ci albarkacin sa ai ko? Don haka makwabtaka da mutumin kirki yana da rana. Hadisin yana musnadul imam abi ya'la al-musali, hadisi na 2603. Saboda haka akasarin malaman sunna suka ce falamma qala sallallahu alaihi wasallam ghayra ma qala, anan ka dubi wannan hadisi na Anas bin Malik wanda yana sahihu Muslim, hadisi ne ingantacce. Annabi ne fa ya faɗa mana hadisin da muka karanta na hadisin Abu Sa'id al-Khudri, faqulu misla ma qala al-muazzin, ku faɗi irin abin da ladan ya faɗa. Lokacin da wannan mai kiwon awakai ya kira sallah, manzon Allah ya faɗi irin abin da shi ya faɗa? Kaga abin da manzon Allah ya faɗa ba irin abin da mai kiran sallah ya faɗa bane. Shi wannan mai kiwon awakai ya ce Allahu akbar Allahu akbar, sai manzon Allah ya ce Allah fitra, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Sai manzon Allah ya ce kharajta minan nar, a wata riwayar ya ce kharaja minan nar, ya fita daga wuta ko ka fita daga wuta a dalilin wannan kalma. Kaga bai faɗi irin abinda ladanin ya faɗa ba. Kaga ya nuna cewa faɗin abinda ladan ya faɗa ba dole bane, domin inda dole ne manzon Allah ba zai faɗi wata kalma a madadin, a maimakon abinda shi mai kiran sallan ya faɗa a lokacin ba. Wa alaihi, don haka akasarin malaman sunna sun ce ba dole bane idan ladan yana kiran sallah a saurara masa kuma ba dole bane idan ladan yana kiran sallah a faɗi irin abin da ya faɗa amma mustahabi ne wato ya kamata tunda an ce ya kamata fa yustahabbu qat'ul qira'a idan karatu ake a dakata in ma karantarwa ake darasi a dakata koda karanta alqur'ani ne ya kamata a dakata wal ishtigalu bi mutaba'atihi a rika maimaita abin da ladan ya faɗa wannan shine abin da sauran malaman sunna wanda su ne mafi yawa suka faɗa ka duba kitabul majmu mujallal na 3 shafin 125 da littafin al-mughni a mujallal na 2 shafin 88 kuma wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda yazo cikin bulugul maram yana nuna umurni ne annabi yayi amma wani irin umurni umurnin manzon Allah yakan zo iri biyu ko dai ya zama alal wujubi koko umurnin sa yazo alal istihbabi kaga wannan umurni da yazo cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya nuna cewa ba wajibi bane wannan umurni ya nuna mustahabi ne kuma babu shakka wannan ita ce fahimta mafi inganci saboda dalilai suna da yawa bayan labarin Anas bin Malik da ya bayar game da wannan mai kiwon awakai wanda ya kira sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bai maimaita irin abin da mai kiwon awakai din yake faɗa ba akwai kuma labarin Sa'alaba bin Abi Malik al-Qurawi wanda ya bayar yana cewa zamanin sayyidina Umar bin al-Khattab annahum kanu fi zamani Umar ibn al-Khattab yana cikin muwatta labarin yana muwatta hadisin 233 a farkon littafi Sa'alaba bin Abi Malik al-Qurawi yace a zamanin sayyidina Umar yusalluna yawm al-jum'a ranar juma'a sahabbai sukan zo masallaci suna nafilfilin su ba laifi bane dan ka shiga masallaci kai nafila kai ta nafilanka illa dai ita juma'a ba ta da wata nafila qabliya wanda aka sa tartibi dole aka ce wannan nafila ce ratiba game da ita sallar ta juma'a to idan sahabbai suna nafila hatta ya khuruja Umar ibn al-Khattab za su yi ta nafilan su mai nafila yana yi har dai sayyiduna Umar ya fito zamanin shine shugaba idan sayyiduna Umar ya fito fa idza kharaja wajalasa ala al-minbar idan ya fito ya zauna akan minbari idan ya fito ya zauna akan minbari ashe kaga liman ya fito ranar juma'a ya hawo minbari ya zauna da farko ya tabbata sunnar manzon Allah kuma wannan ita ce sunnatul khulafa'ir rashidin idan sayyidina Umar ya zauna akan minbari wa azzana almu'azzin ladan ya kama kiran sallah jalasu yuhaddisuna sai sahabbai su zauna suna hira abin su ladan yana kiran sallah amma sahabbai suna tadi wannan yana magana da wancan ga kuma sayyidina Umar ya zauna akan minbari kaga kiran sallar ladan bai sa sun dakata ba hatta idza sakata almu'azzin idan ladan yayi shiru wa qama Umar lokacin sanna Umar shi kuma zai miƙe ya fara khutuba sakatu masallacin gaba ɗaya sai ayi tsit falame ta kallam ahadun ba mai yin magana saboda idan liman yana khutuba haramun ne ayi magana amma idan ladan yana kiran sallah kaga ya nuna ba wajibi bane ayi shiru ka duba al-majmu na al-imam az-zahabi al-imam an-nawawi a mujallal na 4 shafin 472 yana cewa hadisin ya inganta hadisin yana muwatta kuma yana as-sunan as-sughra littafin al-imam al-baihaqi kitabu salati babu al-khutbati lil-jum'a hadisin 313 akwai irin wannan labarin da yazo a at-tabaqatul kubra hadisi na 2823 labarin Musa bin Talha bin Ubaidillah Musa bin Talha bin Ubaidillah shi kuma yace ra'aitu Usman ibn Affan zamanin sayyidina Usman yana shugabanci kaga wancan labarin zamanin sayyidina Umar ne sayyidina Umar ya hawo minbari ya zauna sahabbai su dakata daga nafilfilu ladan ya kama kiran sallah sahabbai suna hira amma idan liman ya fara huduba sai su yi shiru zamanin sayyidina Usman kuma Musa bin Talha bin Ubaidillah yace ra'aitu Usman ibn Affan naga sayyiduna Usman wal mu'azzinu yu'azzinu ladan ya fita yana kiran sallah sayyidina Usman a ranar juma'a ya hawo minbari ya zauna sayyidina Usman ya hawo minbari ya zauna ladan ya je yana kiran sallah wa huwa yuhaddisu an-nasa shi sayyidina Usman din yana hira da mutane suna zaune a gaban shi ranar juma'a liman zai yi hudu ba ladan yana kiran sallah sai ya gama kiran sallah sannan liman ya fara hudu ba sayyiduna usman yana hira da waɗanda suke sahun farko ƴan kasuwa yana tambayan su yaya farashin yau kaga ladan fa yana kiran sallah amma sayyiduna usman din yake tambayan su wa yastakbiruhum anil as'ari wal akhbar ina labarin farashin yau ka san dan kasuwa ne shi sayyiduna usman yaya kaya kaza farashin sa ya fadi ko ya hau yana tambayan su ya labarin gari kaza kuma ladan yana cin yana ta kiran sallah kuma shi ma hadisin nan ya inganta kaga ya nuna zamanin sayyidina Umar ba a shiru idan ladan yana kiran sallah zamanin sayyidina Usman ma shi kansa sayyidina Usman din yana magana idan ladan yana kiran sallah don haka Albani a littafin sa At-Thamarul Mustatab fi Fiqh As-Sunnah wal Kitab a mujallad na farko shafin 179 yace wala Allah min hujjatil jumhuri ma fil muwatta anna sahaba kanu idha akhadha al muadhdhin bil adhan yawm al jumu'ah akhazuhum fil kalam fa innahu yab'udu jiddan an takuna al ijaba wajiba fa yansarifu al sahaba ma dhalika minha ila al kalam yana cewa wannan dalili ya nuna cewa babu shakka saurara maladan ba dole bane dan ba zai yiwu a ce a zamanin sayyidina Umar masallaci a ranar juma'a sahabbai suna cike don in ma baka zo masallacin annabi ba wata sallah ai zaka zo ranar juma'a musamman in kana garin Madina saboda falalan sallah a masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a ce babu wani sahabi da ya taba hanawa kaga inda a ce haramun ne ayi magana idan ladan yana kiran sallah ba shakka sahabbai za su hana wasu za su hana waɗanda suka san cewa haramun ne waɗanda ba su sani ba a gaya musu cewa abin nan an hana haka in ka duba tamamul minna shafin 340 yana cewa fi hazal asar labarin nan abinda ya auku zamanin sayyidina Umar dalilun ala adami wujubi ijabatil muazzin dalili ne da yake nuna cewa ba dole bane idan ladan yana kiran sallah a saurara mishi li jarayanil amal fi ahadi umar ala tahaddusi fi afna'il adhan saboda a zamanin sayyidina Umar al'amari ya riga ya gudana sahabbai suna aiki da cewar suna iya yin magana da juna lokacin ladan yana kiran sallah wasu kutu Umar alaihi ga Umar yana zaune akan minbari idan Umar yana zaune akan minbari yana kallon su saboda idan liman yana zaune yana kallon duk wanda ke masallaci idan ya ga wani yana hira zai hana shi amma sayyidina Umar bai hana su ba tunda sayyidina Umar yayi shiru wa kaseeran ma su'iltu an dalil sarif lil amri bi ijabati al muazzin an al wujubi fa ajabtu bi hadha Albani yake cewa sau da yawa in ka tambaye ni me ye hujja akan cewa amsa maladan ba dole bane sai in baka labarin nan da ya auku zamanin Umar saboda in ma akwai mai zafi wajen akida to a bayan Umar ne sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda amma a ce yana zaune mutane na hira ladan na kiran sallah bai hana su ba kaga ya nuna ba dole bane bare kuma ya ma auku zamanin sayyidina Usman ga kuma dalilai da yawa don haka wannan shine hujjan da ta sa akasarin malaman sunna suka ce ba dole bane anan akwai bayanin da yazo cikin Al-Lajnatu Da'ima lil Buhus al-Ilmiyya wal Ifta a mujallad na 7 shafin 373 cewa idza dakhala al-masjid idan mutun ya shigo masallaci wa kana yu'azzanu lis-salat lokacin da ka shigo masallaci ladan yana kiran sallah mun dai ji mafi inganci ba dole bane a amsa maladan ba dole bane a masa shiru amma me ya kamata kai tunda ka shigo masallaci akwai ayyuka guda biyu a gabanka akwai tahiyatul masjid sannan akwai amsa maladan me ya kamata kai fal afdal an yujiba al azan awwalan in ka shigo karka zauna kuma karka yi nafila sai ka tsaya ka rika amsa maladan saboda amsa maladan yana iya wucewa amma tahiyatul masjid baya wucewa tunda kana tsaye baka zauna ba thumma yusalli tahiyatul masjid idan ladan ya gama kiran sallah sai kuma kai nafilar gaisuwar masallaci liyajma' bainal fadilatayn kaga ka hada falala guda biyu da falalan tahiyatul masjid sannan kuma da falalan amsa maladan wal amru fi dhalika wasi'un amma da mutun zai shigo masallaci ladan yana kiran sallah ya ki saurarawa ya kama nafilarsa bai yi laifi ba saboda amsa ma ladan din ma ai mun ce ba dole bane fahimta mafi inganci ita ce fil ijaba yanda za a amsa kiran sallah idan ladan yana kiran sallah yaya za a amsa masa wannan ma mahalli ne da aka samu sabani a tsakanin malaman sunna Allah madaukake ya musu rahama kuma yanda Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo hadisan nan a cikin Bulughul Maram yana karantar da kai cewar an samu sabani ta wajen amsa maladan yanda za a amsa maladan waɗannan hadisai da muka karanta ya kunshi ilimi akan haka an samu sabani game da yanda ake amsa maladan idan yana kiran sallah har je fahimta kamar kashi biyar ya kai fahimta kashi biyar wanda magana ce mai dan tsawo amma dai a takaice akwai fahimta ta farko ita ce an yaqula misla qaulil muazzin hatta fil hayalataini zaka rika fadin irin abinda ladan ya fada har ma hayya ala salati da yake fada kai ma zaka ce hayya ala sala idan yace hayya ala falah kai ma kace hayya ala falah wannan ita ce fahimta ta farko wanda wasu daga cikin mazhab malamai a mazhabar malikiya suke kanta da kuma wasu malamai na mazhabar al-imam ahmad bin hanbal in ka duba bidayatul mujtahid a mujallal na farko shafin 149 zaka gani da sharhul ma'ani al-asar hadisi na 86 me yasa suke da wannan fahimta cewa zaka faɗi irin abin da ladan ya faɗa ba bambanci ka faɗi irin abin da ladan ya faɗa fahimta na farko kenan saboda aiki da hadisin Abu Sa'id al-Khudri da muka karanta faqulu misla ma yaqulu al-muazzin ku faɗi irin abin da ladan ya faɗa tunda annabi ya faɗi haka shikenan duk abin da ladan ya faɗa sai ka faɗa zuwa ƙarshe ka gama wannan fahimta na farko kenan kaga idan kayi aiki da wannan fahimta kayi aiki da zahirin umurnin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yazo cikin hadisin Abu Sa'id fahimta ta biyu yanda za a amsa maladan idan yana kiran sallah an yaqula misla ma yaqulu almu'azzin ila muntaha shahadatayn faqat zaka faɗi irin abin da ladan yake faɗa har zuwa ƙarshen ashhadu anna muhammadar rasulullah daga nan wala ya hakima ba'da hajjika kama bakinka kai shiru wannan shine ainihin mazhabar malikiya wanda akasari karantar wanda muke samu yana cikin mazhabar al-imamu malik abinda mazhabarsa ta tsaya a kai kenan shi yasa zaka gani kusan duk arewa idan ana kiran sallah idan ladan yaje ashhadu anna muhammadar rasulullah jama'a suna shiru ba sa tashi wani sambatu sai an je ƙarshen kiran sallah sai dai wajen ikama don wannan ita ce mazhabar malikiya zaka ringa fadin abin da ladan ya fada ne zuwa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kai shiru ba za ka sake cewa komai ba ka duba littafin al-mudawwana mujallad na farko shafin 150 da mawahibul jalil mujallad na farko shafin 442 da hashiyatul imam ad-dusuki mujallad na farko shafin 319 kuma babu shakka malik yana da hujja zaka fadi irin abin da ladan ya fada zuwa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan sai kai shiru domin nan ne kadai zikiri daga bayan nan in ka ci gaba da fada to anan kana magana ne mara ma'ana inji al-imam malik kana magana ne mara ma'ana shi ladan yana cewa hayya ala sala ku zo sallah kai ma kana cewa hayya ala sala sannan kai magana da kake yi ba mai ji shi yana kira ne kaga ana jin shi dan haka maganarsa ta yi tasiri ku zo ga sallah kai in ka ce ku zo ga sallah maganarka ta yi tasiri ba ta da wani tasiri saboda haka maganarka ba ta da ma'ana in ka isa hayya ala salati zuwa ƙarshen sallah amma daga farko zuwa ashhadu anna muhammadar rasulullah zikiri ne dan haka zaka yi ta maimaitawa wannan fahimta ne wanda babu shakka akwai hujjoji da dama wanda malamai suke riko da ita suke riko da su akai sai fahimta ta uku an yaqula misla qaulihi zaka rika fadin irin abin da ladan ya fada illa fil hayalataini sai idan an zo wajen hayya ala salati shi yasa ibnu hajar ya kawo hadisin sayyidina umar riwayar al-imam muslim dan ya tabbatar maka akwai sabanin faqulu misla ma yaqulu al-muazzin domin hadisin abu sa'idin al-khudri yana cewa zaka rika fadin irin abin da ladan ya fada har karshe ko amma hadisin sayyidina umar fa zaka fadi irin abin da ladan ya fada sai dai idan yace hayya ala salati sai kace la hawla wala quwwata illa billah kaga baka fadi irin abin da shi ya fada ba to wannan fahimta ta uku din ita ce fahimtar akasarin malamai cewar san dauki bayanin sayyidina umar hadisin sayyidina umar wanda al-imamu muslim ya rawaito masabar al-imamu abu hanifa al-imamu shafi'i wani sashi ma na masabar al-imamu malik da masabar al-imamu ahmad bin hanbal saboda aiki yani amalan bi hadisi umar wa muawiya mufassala an yi aiki da hadisin sayyidina umar sannan an yi aiki da hadisin muawiya in ka duba kitabul majmu mujallal na uku shafi 125 da littafin al-mughni a mujallad na biyu shafi na 85 da kitabul insaf a mujalladi na biyu shafi 105 al-imam ibn al-mulaqqin malamin ibn hajar al-asqalani malamin ibn hajar al-asqalani ya karanta da shi hadisi yana da littafin da ake kira al-i'lam bi fawaid umdati al-ahkam mujallad na biyu shafi 471 yana cewa al-munasaba fi jawab al-hay'ala bil hawqala anna al-hay'ala du'a'un abinda yasa idan ladan yace hayya ala salati kai ba za ka ce hayya ala salati ba sai ka ce la haula wala quwwata illa billah a hadisin sayyidina umar kenan saboda idan yace hayya ala sala kiran mutane yake kai kuma in ka ce la haula wala quwwata illa billah kaga kenan kana nuna ba za ka iya amsa ba ba za ka iya amsa kiran ladan ba sai fa idan Allah ya nufa falau qala hasami'u lakana nasu kulluhum du'atan da a ce kai ma mai jin kai mai sauraron idan ladan yace hayya ala salati kai ma sai kace hayya ala salati in yace hayya ala fala kace hayya ala fala zuwa karshe kaga da ladan da ku duka kun zama ladanai inji shi wannan malamin saboda haka ka tsaya ma hayya ala sala sai kai kuma kace la haula wala quwwata illa billah idan yace hayya ala fala sai kace la haula wala quwwata illa billah anan fahimtar mafi yawan malamai kenan zaka fadi abinda ladan yake fada amma hayya hayya din nan zaka canza su da la haula sannan maimakon kuma ka canza wajen ashhadu din nan sai a dauko hadisin muawiya da muka karanta a baya badala qaulin muazzin idan ladan yace ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ce wa ana nima haka da zaka fadi haka shikenan ba laifi bane kaga kenan idan ladan yace Allahu akbar Allahu akbar zaka fadi haka ashhadu alla ilaha illallah sai ka ce wa ana nima haka ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ana nima haka hayya ala salah la hawla wala quwwata illa billah hayya ala falah la hawla wala quwwata illa billah akwai hadisin aisha Allah ya kara mata yarda yana cikin sunan abi daud kitabu salati babu ma yaqulu idha sami'a al muazzin hadisi na 526 hadisi ne ingantacce yana cikin al mustadrak al imam al hakim aisha Allah ya kara mata yarda tace kana idha sami'a al muazzin manzon Allah ya kasance idan ya ji ladan yana kiran sallah ya tashahhadu idan ladan ya isa ashhadu qala sai annabi yace wa ana wato in dai ladan yace ashhadu alla ilaha illallah sai manzon Allah yace wa ana nima haka ashhadu anna muhammadar rasulullah sai manzon Allah yace wa ana nima haka kaga baya ga hadisin muawiya ga kuma hadisin aisha saboda haka canzawa da wa ana ba laifi bane fahimta ta hudu game da yanda ake amsa ma ladan an yace ma bainal hayala wal hawqala shine ka hada biyun duka idan ladan yace hayya ala sala sai ka ce hayya ala sala kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah kaga kai aiki da hadisin abu sa'idin khudri kai aiki da hadisin sayyidina umar ka hada hadisi guda biyu masabar al imam abu hanifa da wani sashin masabata al imam ahmad bin hanbal in ka duba raddul mukhtar da kuma kitabul insaf kitabul insaf a mujallal na farko shafin 395 wannan ita ce fahimta da tafi rauni daga cikin duka nau'ukan fahimtar da muka gabatar da bayani a kai fahimta mafi rauni ita ce ka hada hayya ala salati da kuma la haula a lokaci guda bai kamata ba saboda basu zo a hade ba a hadisi guda abinda manzon Allah ya faɗa a hadisin Abu Sa'id al-Khudri ka faɗa irin abinda ladan ya faɗa wato kenan ka ce hayya ala salat kai ma koko ka dauki hadisin sayyidina Umar idan ladan yace hayya ala salat sai ka ce me la haula wala quwwata illa billah har zuwa karshe ko dai ka dau wancan ko ka dau wannan amma hadawa mazhabar al-Imam Abu Hanifa wannan babu shakka fahimta tana da rauni mazhaba ta karshe ita ce mazhaba ta biyar game da yanda ake amsa maladan shine an yaj'al al-hay'ala taratan wal hawqala taratan wani lokaci idan ladan yana kiran sallah idan yace hayya ala sala sai ka ce kai ma ka ce hayya ala sala idan yace hayya ala al-falah kai ma ka ce hayya ala al-falah wani lokaci idan wani lokaci kuma yazo kiran sallah yace hayya ala sala sai ka bar hadisin Abu Sa'id al-Khudri sai ka dawo kan hadisin Sayyidina Umar idan yace hayya ala sala sai ka ce me la haula wala quwwata illa billah in yace hayya ala falah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah wannan ita ce fahimta mafi inganci akan sauran fahimtan gaba daya duk da cewa fahimtan da tafi mafi yawan mabiya ita ce idan ladan yace hayya ala salati zaka ce la haula wala quwwata illa billah kaga kenan ba ai aiki da hadisin Abu Sa'id al-Khudri ba to rashin aiki da hadisin Abu Sa'id al-Khudri na kasu ne bai kamata idan aka samu hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna siffanta yanda ake wani zikiri domin kiran sallah zikiri ne bai kamata a dauki daya ai jifa da daya ba bai kamata ba duka nau'ukan zikirin ya kamata musulmi ya rika aiki da su kai aiki da hadisin Abu Sa'id al-Khudri wani lokaci kai aiki da hadisin Sayyidina Umar domin duka hadisan nan sun inganta wato yana gwada maka cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yanda za a amsa maladan hanyoyi ne da yawa ba hanya ɗaya bace ko dai hadisin Abu Sa'id al-Khudri shine duk abinda ladan ya faɗa ka faɗa ko kuma hadisin sayyidina Umar idan ladan yace hayya ala salahi ka ce la haula wala quwwata illa billah wannan ita ce fahimta mafi inganci ka duba as-samarul mustatab fi fiqh sunnati wal kitab a mujallal na farko shafin 181 anda ibnul munzir shima a kitabul awsat mujalladi na uku shafin 35 yana cewa yuhmalu an yakuna zalika min al-ikhtilaf al-mubah fa yaqulu taratan kaza wa taratan kaza وهذا من التنويع له أمثلة كثيرة من التنويع الذي له أمثلة كثيرة في الشرع باكر صلى الله عليه وسلم أقوي نوعك ذكري ديوة ودن النبي صلى الله عليه وسلم يكرن تدمو ألفز دبن دبن كما مثالي أدئية الاستفتاح أدؤي نفار صلى الله إذن أكي كبرا هرما addu'an da za a yi kafin a fara sallah shine ake ce ma du'aul istiftahi wannan lafuzzan addu'an sun zo da yawa to bai kamata kai watsi da sauran lafuzzan ka dauki daya ba bai kamata ba sai ka rika dauka kana caccanzawa a wannan sallan zaka yi aiki da wannan addu'a a wancan sallan zaka yi aiki da wannan addu'a haka kuma kamar misali lafuzza na tahiyya lafuzzan tahiyya sun zo da yawa bai kamata kai watsi da sauran lafuzza ka dauki guda ɗaya ba ya kamata duka lafuzzan tahiyya din nan ka kokari ka rike su a wannan sallah kai amfani da wannan lafazi a wancan zaman tahiyya kai amfani da wannan lafazi haka ma salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da lafuzza da yawa bai kamata ka dauki lafazi ɗaya kai watsi da sauran ba ya kamata ka rika caccanzawa a wannan lokaci kai wannan lafazi na salati a wancan lokaci kai wannan lafazi na salati kaga kai aiki da duka karantarwa manzon Allah kenan maimakon a ce ka dauki wani sashi ka bar wani sashi akwai hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ya kara masa yarda ar-rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yana cewa man qala hina sami'a al-muazzin idan ka ji ladan yana kiran sallah sai ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina manzon Allah yace gufira lahu zambuhu za a gafarta wa mutum zunubin sa a dalilin haka kamar yanda yazo a hadisin sayyidina Umar da muka karanta sayyidina Umar yana cewa idan kai kiran sallah kamar yanda ka amsa maladan kamar yanda muka karanta to annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai gafarta ma zanubin ka saboda haka amsa maladan yana da falala haka ma yazo cikin hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas amma lafazin Sa'ad bin Abi Waqqas ya bambanta da lafazin sayyidina Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ladan yace ashhadu an la ilaha illallah to sai ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to yaushe zaka faɗi wannan hadisin kuma ingantacce ne yana sahihu muslim sunan abi daud sunan an-nasa'i da littafai da yawa kamar al-mustadrak al-imam al-hakim al-musnad al-imam ahmad hadisi ne kuma ingantacce a sharhin sunan ibn majah daga cikin waɗanda suka yi ma sunan ibn majah ta'aliq don ba za a ce mai sharhi ba ana ce masa hashiya akwai malamin da ake kira abul hasan al-hanafi ya shahara da sunar al-imam sindi ana cewa sharhu sindi ko a ce hashiyatu sindi ala sunan ibn majah idan kana neman sharhin sunan ibn majah akwai sharhin al-imam sindi sharhin wannan hadisin na sa'ad bin abi waqqas sai yace az-zahiru hina yafrugu min sama'i azalihi sai ladan ya gama kiran sallah sannan zaka cewa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba lokacin da ladan yace ashhadu an la ilaha illallah ba domin idan ka fada a lokacin da ladan yake fadi wannan kaga kenan ka saba ma tsarin yanda amsa kiran sallah yazo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace za a samu mushkila so anan yana daga cikin nau'in amsa maladan wanda mutane da yawa suke jahilta game da as-salatu khairun minan nawmi kasancewar bai zo a lafazi koko a nassin hadisi ba amma kai aiki da hadisin Abu Sa'id al-Khudri mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idza sami'tumun nida'a faqulu misla ma yaqulu idan kun ji kiran sallah ku faɗi irin abin da ladan ya faɗa magana ta kare don haka illa dan yace as-salatu khairun minan nawmi kai me zaka ce as-salatu khairun minan nawmi saboda abinda manzon Allah ya faɗa kenan in ka duba asharhul mumti'u litafin ibn al-usaymin yana magana kitabul azan mujallad nabi shafi na 82 as-sahihu an yuqala misla ma yaqulu الصلاة خير من النوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول حتى مذهب المالكية ما تنا تفيا أكن والنم cewa idan ka ji ladan ya ce as-salatu khairun minan nawmi abinda zaka fada kenan kai ma kar kai shiru to mas'ala ta uku wanda aka samu sabani nan ma ta sashin amsa maladan هل يردد ويجيب ما سمعه فقط او ما فاته ولم يسمعه مثالي لادن يا فاري كيران صلى سي aka dauke wuta saboda haka da aka dauke wuta din nan shi ladan bai tsaya ba sai ya cigaba da kiran sallah canjin wa sai aka dawo da wuta lokacin da ladan ya fara kiran sallah yace Allahu akbar Allahu akbar ka fada sai muryarsa ta dauke dip to daga baya da aka dawo da wuta sai ka je yana hayya ala salati to dan tazaran nan da ya shigo tsakani zaka rama ne koko zaka ci gaba da inda ka koma kana jin muryar shi nan babu shakka akwai sabani wanda malamai suka yi akai cewa fahimta na farko shine zaka maimaita duk abin da ya wuce ka saboda aiki da hadisin Abu Sa'id al-Khudri din nan abinnan ba za ka maimaita ba kai saboda abinda manzon Allah ya faɗa shine idza sami'tumul mu'azzin ko idza sami'tumun nida idan kun ji kiran sallah kaga kai baka ji ba tunda baka ji ba ba za ka maimaita abinda baka ji shi ba tunda an dauke wuta ka daina jin muryar liman sai kai gum idan ya dawo sai ka ci gaba daga inda ka fara ji fahimta ta biyu kuma malamai na cewa yujibu jami'al azan zaka amsa duka zaka dauko tun daga farko har zuwa inda baka ji ba me yasa saboda karshen hadisin kaga farkon hadisin magana sa daban karshen hadisin magana sa daban ka duba hadisin da kyau idan sami'tumun nida idan kun ji kiran sallah kaga yana nuna sai ka ji ko amma karshen hadisin fa faqulu misla ma yaqulu ku fadi irin abin da ya fada tunda annabi ya ce ku fadi irin abin da ya fada kaga ladan ya fada ko baka ji ba ai tunda ladan ya fada ko baka ji ba sai ka maimaita wannan ne fahimta wato a karkashin wannan maganar guda malamai suka samu sabanin fahimta cewar abinda baka ji din nan ba za ka maimaita ko a'a fahimta ta farko ba za ka maimaita ba saboda farkon hadisin idza sami'tum ai baka ji ba fahimta ta biyu za ka fada ko da baka ji ba in dai ladan ya fada saboda manzon Allah ya ce faqulu misla ma yaqulu ku fadi irin abin da ladan ya fada ko da baka ji ba ai shi ladan ya fada faqulu ya'ani hatta walau lam tasma'u ko da baka ji ba in ka duba mugnil muhtaj mujallal na farko shafin 140 wanda musamman akwai littafai wadanda aka rubuta akan matsalar ta kiran sallah mun yi magana akan littafi mafi bayani shine littafin da ake kira ahkamul azani wan nida'i wal iqama littafin Sheikh Sami Al-Hazimi in ka duba shafin 446 da kuma fatawa Ibn al-Usaymin mujallal na 12 shafi na 193 ba za ka amsa abin da baka ji ba shine mafi inganci a tsakanin sabanin nan abin da baka ji shi ba za ka amsa shi ba idan aka ce za ka amsa hatta abin da baka ji ba to ai ladanan suna da yawa ladanan da suka dinga kiran sallan nan baka ji ba ya za ka yi da su kaga su ma sai ka dinga maimaitawa kenan ko don haka ba kowanne ladan ya faɗa abu za ka maimaita ba sai wanda ka ji don haka abinda manzon Allah ya faɗa da farko shine za ka yi aiki farkon magana ita ke aiki ba ƙarshen magana ba annabi ya fara da cewa idza sami'tum in kun ji sannan ya gina maganarsa kaga magana ta ƙare tunda manzon Allah ya ce in kun ji wanda baka ji ba hukunci baya kanka idza sami al insanu mu'azzinan thumma sami'a akhar to matsala anan da malamai suka yi sabani kuma shine kamar misali ladan yanzu ya kira sallah ya gama to masallatan suna da yawa wani ma sai ya kama kwala nasa kiran sallah to yaya kenan tunda ka amsa na wannan ladanin sai kai shiru koko wancan ma da ya kama kiran sallah bayan wannan yayi shiru shi ma sai kai to nan ma fahimtar biyu ce mafi inganci shine duk ladanin da yake kiran sallah sai ka amsa in dai ka ji saboda sharadin kenan idza sami'tumul mu'azzin haka manzon Allah ya faɗa ko idza sami'tumun nida tunda manzon Allah ya ce idan kun ji waye isa ya ce karka faɗa idan ka ji kaga ba wanda isa ya ce karka faɗa idan ka ji don haka idan ladanai sun kai 100 kuma suna yi a jere to sai ka yi ta amsawa illa kawai abinda malamai suka ce shine law sallah da a ce mutun zai riga ayi sallah kamar misali yanzu da aka kira sallah ai kiran tun na isha ne sai muka yi sallah to idan ladani ya tashi yana wani kiran sallah yana cewa ku zo ga sallah ai kai kayi naka ko to kiran ba da kai yake ba naka ba ruwan ka yake gum masu amsawa kuma wasu ne ka duba fatawa Ibn al-Usaymin yayi magana mai yawa akai mas'ala ta hudu wato ita ce game da iqama shi idan ana iqama za a faɗi irin abin da ladan ya faɗa koko ba za a faɗa ba idan ana iqama wannan hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya tsaya ga kiran sallah ne ko ya hada har da iqama ka lura da kyau ka lura da lafazin hadisin idza sami'tumul nidaa na'am kiran sallah kenan na'am sai ka bashi a matsayin kiran sallah to amma bai tsaya nan ba ai lafuzzan hadisin sun zo da yawa idza sami'tumul mu'azzin a wani hadisin manzon Allah ya ce idan kun ji muryar ladan shi ko ladan ai muryarsa tana zuwa ne idan zai kira sallah ko zai yi iqama saboda haka kowanne ɗaya ka dauka kuma yana hukunta iqama ita ma sai an mata kowanne ɗaya wannan kuma ita ce fahimta mafi inganci in ka duba sharhun nawawi ala sahihi muslim a juz'i na hudu shafin 330 da al-i'lam bi fawaidi umdatil ahkam littafin ibn al-mulaqin mujallal na biyu shafin 475 da fatawa na Ibn Baz mujallad na 10 shafin 370 Ibn Baz yana cewa yustahabbu an yujabal muqim mustahabi ne a amsa ma mai iqama kama yujabal muazzin kamar yanda ake amsa wa mai kiran sallah mustahabi ne kamar yanda aka ce ka amsa idan ladan yana kiran sallah to ka amsa kuma idan yana iqama mustahabi ne illa dai kawai wa yaqulu inda qaulil muqim idan mai iqama yace kad qamati salatu sai ka ce kad qamati salatu idan yace kad qamati salatu sai ka ce kad qamati sala li umum al ahadith al mazkura wa ghayriha saboda zahiri abinda hadisin abu sa'id al khudri ya fada fa qulu misla ma yaqulu muazzin ku fadi irin abinda ladan yake fada idan yace kad qamati sala zaka ce kad qamati sala akwai hadisin al-imam Abu Dawud yana kitabu salati babu ma yaqulu idha sami'a al-iqama hadisin 520